Let me tell you, no matter your poor background, PDP will give you the opportunity to be anything, to be whatever you want to become in your life.
Yawa, gaso samu ne, atiku ya samu, waziru mu de shida okowa sune namu, umpa ansamu, wait, dana samu, idena samu, kweka samu, kowa ya samu, gaso samu ne, kutengwa lawa atiku ndai, sabo daba wani shaka shuga banka sa shine day day. Dala ta kariye a cire tsoro a gyara tsaro bana dole mu warke da so samu ne a ce a rike tuta na tsawon minti goma kuma ba wanda zai huta
in ba an samu
eh
in ba an samu
mene
in ba an samu
eh wani haba wa tukuza ba atiku da shi da okowa wala ma PDP kuputo mi zabe kuputo kuputo da BBC rayuwa for Niger is hard ko baba ya san e no easy ga tsada ga layin mai ga yunwa ga ba ko CC rainy days are here amma ga lema tiku muke so eh sele ma da ni da kai da shi har da kema ran zabe da wala ma lema eh
kun fa an samu
za a bude boda to in an bude ni na huta kai ka huta
eh
so samu ne mun samu ne a ciko okowa duk namu ne duba kaman su ai babu ne eh so samu ne ai mun ma samu ne a ciko okowa duk namu ne ku duba kaman su ai babu ne tukuza ba a ciku da shi da okowa dan za ku ga aiki.
This is a great movement for your own future and the future of Nigeria. God bless you all.